الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم بسادوا أولنا يمتي نرانا 24 جوات رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 wannan rana ta yi daidai da rana 29 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya. A yau zamu tashi aya ta 12 a cikin suratul Nahl a tafsirin da muke yi na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan. Akwai tambayoyi kamar yadda aka saba da zamu fara karanta su. Tambaya ta farko yace akwai laifi idan aka gayyaci mutum coci daurin aure mutum ya je?
Malam yana sauye.
Shiga coci domin yayin da suke yin ibada bai halatta ba, saboda zuwa wajen da fushin Allah yake sauka ne saboda abin da suke yi na shirka a ciki. Don haka aka ruwaito daga Sayyidina Umar yana cewar kulisantar yana wato tsoratar da musulmi kan halartar wurin bautar masu wato tarayya da Allah, saboda fushin Allah na sauka a wajen. Don haka bai halarta mutum ya je lokacin da za su yi wannan church service din ba. Amma kamar idan aurensu ne biki haka suka gayyaci mutum, wanda bikin ba biki ne wanda yake za a yi abubuwa na almunkarat ba, wato kamar abubuwan saɓan Allah na nuna tsiraici da sauransu, to mutum zai iya zuwa. Amma wajen da suke yin bauta kada mutum ya je. Haka zalika ko lokacin da suke yin jana'izarsu a je cikin coci, yayin da suke wannan jana'izar, duk wannan musulmi ba zai je ba, amma zai iya zuwa ya musu ta'aziyya. Amma wajen jana'iza, tunda ibada ce da suke yi kuma ibadar nan ta kunshi shirka a ciki, to kada musulmi ya je. Sai kuma wannan yace wai tambaya ta biyu yace yaya mutum zai yi idan sabo yayi masa yawa a zuci? To yawan sabo yana wato idan mutum ya yawaita sabo maganin sabo istighfar, da kuma mutum ya rinka bibiyarsa da kyakkyawan aiki, saboda shi sabon Allah musulmi wato dan adam baya rabuwa da saba ma Allah. To amma kamar wannan yanda yace sabon yayi yawa, to wannan ya nuna wato akwai raunin addini, domin raunin addini shine yake sa sabon mutum yayi yawa. To abinda ko zai yi maganin wannan shine yawan istighfari da yawan tuba, da kuma yawan biyin yawan aikata kyawawan ayyuka, kamar yadda Allah ta'ala yace yace aqimis salata inda Allah madaukakin sarki yace wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, kuma yace wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a, suna tumbike suna wato ije suna kawar da suna ingije mummuna ta hanyar yin kyakkyawa. Idan mutum ya yi mummuna ta biyar da shi da kyakkyawa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abu Dharr da Mu'adh wasiya wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha, to mutum ya yawaita kyakkyawan aiki, domin kyakkyawan aikin nan shine zai shafe mummunan, saboda koyaushe mutum ya aikata sabo akwai ɗugon baki da yake zuwa ya rufe zuciyarsa, wanda idan yayi yawa to shine zuciyar ta zamanto baƙaƙir, wanda zai hana wani haske na imani da wa'azi ya shiga cikin zuciyar. Shine wanda Allah ta'ala yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun, to idan yayi kyakkyawan aiki sai in ya tuba, to kuma yayi kyakkyawan aiki sai a goge wannan bakin. Yana yi ana gogewa, wanda koyaushe aka goge to zuciya